sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Rido Amfani ta Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyya muryar Arewa duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma VOA hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Kirsimati. Da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimati lafiya. Ibrahim Kalamasi Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kamar kowace ranar Kirsimati, yau bayan labaran duniya, shirin namu zai rajaa ne kan gashe-gashen Kirsimati. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Kasuwar sayi da sayarwa a Amurka ta fadi a jiya Litinin, inda ma'aunin sayar da sayarwar yayi kasa da 500 wato kashi 2 cikin 100. Shugaba Donald Trump ya dora laifin faduwar kasuwar akan rashin gudanar da ayyuka daidai a bankin tsakiya da wasu kalubalolin tattalin arziki. A wani sakon Twitter da ya aiki yana cewa tattalin arzikin Amurka kadai ne kan samu matsala a samu karuwar ruwa. Ya zargi shugaban bankin tsakiya Jerome Powell da rashin sani yadda kasuwar take da kuma rashin kula da tattalin arziki da tsadar ruwan da ake dora warance. Bankin tsakiyar ya rage ruwan da ake dora warance kusan kasa da kashi daya domin bunkasa cigaban tattalin arziki a lokacin da kasar ta huskanci matsalolin tattalin arziki a shekarar 2007. Bankin ya cigaba da rike ruwan mafi kankanci tsawon shekaru 7. Wasu manyan 'yan majalisun Amurka na bangaren jam'iyyar Democrat guda biyu sun zargi shugaba Donald Trump da jefa kasar cikin matsala a jajibudin bikin Kirsimeti. Sha'anin kasuwanci ya tabarbare, amma kuma shugaban yana nan yana rikici da tsarin bankin kasar bayan ya kori sakataren tsaro, inji Senator Chuck Schumer da Nancy Pelosi wacce take jira ta zama kakakin majalisa. Sadarwa haɗin gwiwa da shugabannin majalisun biyu suka fitar na cewa shugaban yana son ya rufe gwamnati kwata-kwata, amma kuma bai san yadda zai fidda kansa a cikin wannan abu ba. Shugaban kasar da ya soke hutunsa na bukin Kirsimeti da zai je a Florida domin warware damuwar tsakaninsa da majalisun kasar. Jama'an Afghanistan sun ce wata kungiyar 'yan bandaga da ba a san su ba, ciki har da dan kunar bakin wake, sun kai samami a wani ginin gwamnati a birnin Kabul a jiya Litinin, kuma sun kashe akalla mutane 29 kana suka jikkata wasu 20. Sai dai adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a cikin buraguzan ginin. An fara kai samamin ne da rana, inda dan kunar bakin wake ya tada abubuwar fashewa da ke dankare a cikin motarsa wanda ke wajen ginin. Karfin fashewar da ya baiwa dan uwansa damar shiga cikin ginin wanda ke dauke da gidaje da dama, ciki har da gidajen masu fama da nakasa da kuma gidajen iyalan malaman shari'a. Mai magana da yawun hukumar harkokin cikin gida na Najib Danish ya fada wa manema labarai a birnin Kabul an samu kwanciyar hankali a cikin sa'o'i kadan bayan harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. An kira ga zaman lafiya yayin da za a gudanar da zaben kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo mai tattare da tsananin fargaba da kuma tashin hankali a wani babban taron addu'a a jajibirin bikin Kirsimeti a Kinshasa. Sabon babban limamin Krista a Kinshasa, Archbishop Fridolin Ambongo, ya kira ga gwamnatin shugaba Joseph Kabila da ta gudanar da zaben ranar 30 ga watan Disamba kamar yadda ta sadar a makon da ya gabata. Ambongo ya ce a daidai wannan lokaci mai muhimmanci ga tarihin kasarmu, ina jan hankalinku ga tabbatar da haloli na gari kuma mu tabbatar da zabe cikin lumana, saboda mu kammala zaben a ranar 30 ga watan Disamban shekarar 2018 cikin kwanciyar hankali da kuma gaskiya. Garikan Katolika a Congo ta dade tana bada goyon baya ga tsarin demokaradiyya ga kasar, kuma ta yi ta kira ga shugaba Kabila ya gudanar da zabuka wanda aka dage shi tsawon shekaru 2. Ana gudanar da bukin Kirsimeti a garin Bethlehem da ke yammacin kogin Jordan da hukumomin Falasɗinawa suka shirya. An gudanar da taron faretin bukin ne a kusa da wani babban allo mai rubutu kamar haka: ku yi wa kasar Falasdino addu'a na samun yancin kai, inda Falasdinawa da masu yawon bude ido suka taru suna kallo. Masu ziyara dai sun fito daga sassa daban-daban na duniya domin zuwa ganin wannan dadaddin gari mai dimbin tarihi, kuma wanda Allah ya albarkace shi da inda aka haifi Annabi Isa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ba tare da bata lokaci ba, za mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Christmas lafiya.
Na fatan cewa sai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yiwa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2018 cikin koshin lafiya da wadatar zuci. Alheri Grace Abdu ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Barkamu da haka. Ni ce Lami Iliya gata wadda aka fi sani da kakaka. Ina nan Amerika, ina gaida dangi a Nigeria. Lois Daniel da danginta, iyalin Hussein Idrisu. Ina kuma gaida iyalin Adamu Koli, Musa Adamu da iyalin gidansa. Ina gaida Madam Mary da iyalin gidansu. Iyalin gaida Lantubawa da sauran ƴan uwanta. Ina gaida Rabaran Danjuma Kaladi da dukkan ikkilisiya ta Mararraba. Ina gaida Rabaran Yohana Garba da dukkan ikkilisiya da sauran dangi da iyalin shi. Ina gaida Salamatu da mamansa. Ina gaishe su da dukkan ƴan uwa da su Sami da ƴaƴan shi da iyalin shi da kuma sauran ƴan uwa duka. Ina gaida Nehemiah da iyalin shi. Ina gaida mama an da ƴan uwanta daga gida, wato daga Adamawa. Ina fata za a yi Christmas lafiya. Ina gaida Roda Mika mamar gata da ƴan uwanta duka a Bauchi. Ina fata kowa yana lafiya. Ina gaida Mika gata. Ina gaida gata Gideon. Ina gaida Anna gata. Na gaida Comfort Tambaya da dukan gidansu da dangin babanta duka. Ina gaida Joshua Danjuma da Nuhu Danjuma da Hawai Shaku da dukan dangin gidansu, iyalin Danjuma gata. Ina gaida uwar yaya wato Kuba da sauran yayanta da dukan mutanen gidan Danjini. Ina gaida Rabaran Daura Kurau. Ina gaida Daniel Madaki da dukan ƴan kannen shi da dukan ƴan uwan shi, iyalin Madaki, Hassan Madaki kenan. Ina gaishe su duka cikin sunan Yesu. Muna fata a yi Christmas lafiya.
Sunana Reverend Yakubu Bulu Sasquatch. Ina mika muku gaison Kirsimeti daga ƙasar Amerika. Ina so in ɗauki wannan lokaci in gaishe da shi sarkin garinmu Baba Ngolong Nyalan Ndebulu Gorab. Ina mika gaisuwa na da iyali na zuwa ga mutanen yalan gabaki daya baban golon yalan ubangiji Allah ya bishe ka ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga baba shi mahaifina baba Bulus Backwash a Shandam da kuma mama Hanatu Backwash a Shandam dukansu a Ekwa Total Shandam ina gaishe da kani na Isaac Backwash da matansa Gladys a Ekwa Bishara 2 George ina kuma gaisuwa da yar uwata Rita Kufa Jijinka da kuma Josephine Bulus the cousin brother na Sumane Backwash a Ekwa Bishara 2 Michael Chi a Bingham University Hospital ina kuma mika sakon gaisuwan Christmasy zuwa ga Amini na Dr. Sunday Langman ma'aikacin asibiti a Bingham University a Jos da iyalinsa har yanzu ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga abokina Dauda Bongom da matansa Juliana Bongom dukansu a Ekwa Church High Court Kaduna da kuma Reverend Dr. Nehemiah Maji har yanzu ina gaishe da ƴan'uwa masu bi gabaki ɗaya a kotun yalan har yanzu zuwa ga masu bi a Ekwa yalan da kuma masu bi gabaki ɗaya pastor da dattawansa a Ekwa Total Shandam bari in mance da abokanina a cikin Josba Apollos Musa a Rukuba Road Ephraim Musa a Rukuba Road da matansa Apollos da matansa Ilya Yohana da matansa dukansu a Ekwa Church Bishara 2 Ubangiji ya maimaita mana wannan Christmas
sunana Hannatu Ihezwe daga nan jihar Virginia a Amerika ina tura gaisuwan Christmas zuwa Iman Usman Shehu a Abuja yaya Amina a Kaduna da iyalinta yaya Rakiya Shunaka a Kaduna da iyalinta kuma da Hadiza Maina ina gaida Jummai Shehu a Kaduna ina kuma gaida Amina a Kiyoyi da iyalinta a Abuja da Aisha Bako a Dallas ina kuma gaida iyali na Greater Bako and then Nigeria, the fata za su Christmas fly here.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas.
Gaisuwar Christmas daga bakin banda ma Barista Umar Jas da ƴaƴanta da jikokinta duka. Da farko ina gaishe da mamata Jami Iliya Gata wanda aka fi sani da kakaka da ƙannena Muhammad Gata da iyalansa da Aljere Abdu da iyalanta Jummai Tambaya da iyalanta Mika Gata da iyalanki kuma ina miƙa gaisuwa ta duka ga zuriyar gidan gata da zuriyar gidan Idrisu Fajar duka ina kuma gaishe da Reverend Dr. and Dr. Mrs. Ibrahim Bakari na barkan Christmas da Reverend and Mrs. Joseph Zunat Reverend and Mrs. Benjamin Ilya Kanchua Reverend and Mrs. Abdul Buba Reverend and Mrs. Muhammadu Dan Amariya, Reverend and Mrs. Ishaya Garba, Turama, Reverend and Mrs. Joshua Aku, Mataimakin Sakataren Jos DCC, Mama Elizabeth Delhaki tsohuwar shugaban zumuncin kasa na Ekwa, Mama Hannatu Awari, Mama Doris Obadaya, Elizabeth Garba Dick, shugaban zumuncin matan Gospel Church Utang, Idi Nana da matarsa Zulai, ina gaishe da Baba John Umaru da matarsa, ina gaishe da Reverend and Mrs. Titus Turati, ina gaishe da Sulmanu Leman Dublin Ahmed. Ina kuma gaishe da mama maji daɗi Esther, ina gaishe da tambaya mai gaskiya ɗan sabo gida kwara hayin ladi baban binta. Ina gaishe da Mrs. Binatu Umaru maman Zainab, ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Abo, ina gaishe da Aunty Ruth Abo, ina gaishe da Reverend and Mrs. Stephen Panyan Baba Ekwa President. Ina gaishe da Pastor and Mrs. Francis Phillips, ina gaishe da Simon Bola Ari, ina gaishe da Mr. and Mrs. Stephen Ogo a Akwanga, ina gaishe da dukkan Ekwa Gospel Church Utang members, ina gaishe da dukkan GCC choir musamman mataimakin choir Pastor mu wanda ya yi aure kwanan nan Joshua a Izan da matarsa Charity. Ina kuma gaishe da Ekwa Gospel Church Utang choir musamman Ezekiel Kinkin da matar Shirut wanda sun yi aure kwanan nan, Janet Ibrahim da dukkan ƴan choir. Ina gaishe da iya Ruth James Yola maman Tati da kuma murnan cika shekara 70 a wannan shekara. Ina gaishe da iyata kuma Zainab Babaji. Ina gaishe da Mr. Amit Dauda Sanko. Ina gaishe da Mr. Amit Sabu Usman. Ina gaishe da Mr. Amit Ikuwa Taku. Ina gaishe da Bawa Sakatare Idan Maga Mararaba Malum Fati da iyalinsa duka. Ina kuma gaishe da Malam Ishaku Abdullahi da iyalinsa a gidan Kadangare. Ina gaishe da Reverend Auntie Bokoi a Maraban Kankara. Ina gaishe da Pastor Nikita Mantau. Ina gaishe da Ladi Tambaya mai gaskiya. Ina gaishe da Nuhu Nagari da iyalinsa duka. Ina gaishe da Alhaji da Hajiya Lady Barka Hassan. Ina gaishe da dukkan executive na Ekwa headquarters. Ina gaishe da dukkan executive na GCC headquarters. Ina gaishe da Reverend Amit Sukuma Abdulbi Baban Skibia da shugabannin zumuncin matan GCC. Ina fata a yi Christmas cikin ƙoshin lafiya.
Shekara ran lamda ina magana mai ba. Ina gaida da baba Alhaji Taufin. Ina gaida da matansa Elin Taufin. Ina gaida da Jona Nanu. Ina gaida da Nehemia Sarmat. Ina gaida da Shiriya Shemi. Ina gaida da Sera Lamda. Ina gaida da Kamfor Zagon. Ina gaida da Nancy Lamda. Ina gaida da Nanle Lamda. Ina gaida da Sere Lamda Salo. Ina gaida da Sunday Salo. Ina gaida da Simon Bolo. Ina gaida da Ladi Sinle. Ina gaida da Paul Sinle. Matan Limbo. Ana isa ku zama Christmas lafiya.
Suna na Kenny Amanzai. Ina son mika restaurant Christmas zuwa families ina. Faba Mila family mai yiwuwan sunan Dotun Faba Mila, Idowu Faba Mila, Bola Faba Mila, Laba Faba Mila, Remi Kokola da Bankole Faba Mila. Wishing them the very best of Christmas and a prosperous happy new year.
Suna na Joyce Jack daga America, Baltimore, Maryland, a cikin America. So the gate one facility to the General J.T. Hussaini, Mr. the Mrs. Napoleon the Jumai Bali Asabe, Benila, His Royal Highness Alhaji Bashir Mohammed, His Royal Highness Ms. Com, Martin Sheldon Longomai Hussandam, Chief Mrs. Salome Jankada, Dr. Aldo Jankada, Chief Mrs. Mary La, Mary Garber Benga, Malam Ayuba da iyalinsa, Tanjima Seaman da iyalinsa, na kuma gaida retired officer Stanley Tim, Mrs. Victoria Weep Nanchat Garber, Dr. Zolcher, Mrs. Rauta Zolcher, Nare Kla Vandal Weep, Auntie Mrs. Ucheja, na kuma gaida Mama Cecilia Sheni, Ambassador Tanjima Sheni da iyalinsa. Baba Sheni Sarkin Longmat, Brother Easy Galadima Lanchang, Auntie Nairobi to Chair Lady Kenan, the Kuma Her Excellency Mrs. Pauline Talen, na Kuma Gede Duka Yangwana Yi Christmas last year.
Sunana Helen Bako, ina nang zama California, USA. You know, he said Dubanga is one Christmas ga His Royal Highness Sarkin Tangale, Dr. Abdu Buba Masheru, the Matarsa, the Jamar Tangale. And he said the Gaiswa ga Shi Babana, Dr. Nambao Shebako, the Mama Riskila Bako, the Yayana David Bako, the Ialinsa, the Kuma Dr. General. Nuhu Ade, Matelsa Nancy Ade, the sisters Dina Flora Bako, Orisa Bako, the Shikanina Delson Bako, the Matelsa Kaona Bako. Ina isa the Gaiswa ga Itakawata Atiomi Tela Lakota Akaltungo, the Kuma Antina Hadiza Amma, the Auntie Ruth Shiru, da kuma babban malamin da ana kira shi Kalla a Banganje. Ina isar da gaisuwan Christmas na ga shi kawuna Malam Umaru Lakorok da matarsa Dina Lakorok a Banganje. Ina isar da gaisuwa ga ita Mero London, Hawa London, Sonia Lawrence dukansu a Banganje. Ina isa da gaisuwan Christmas ga ita kawata Elbina Jibrin Dawa a Bilire. Ina isa da gaisuwa ga ita Fati Ishaya Malum a Bilire, Fati Radixon a Bilire, da kuma Kanem Manji da Kela Manji a Abuja, Captain Nuhu da kuma Adansa Miminuhu a Abuja, da Shibaruk Roy a Lagos. Na isa da gaisuwa na Christmas da ita kawata Hadiza Yam Kaduna, da Clara Adwak, da Adansa Comfort Bush dukansu a Abuja. Ina isa da gaisuwan Christmas ga shi kawuna Adam Bako, da Meshak Bako, Daladi Bako, Asabe Bako, Asanat Bako, Bilfatu Kure, Mariamu Kure, Eunice Kure, Ilia Kure, Lydia Kure, Eunia Kure. Na isa da gaisuwa ga ita Justice Beatrice Yahaya, da Justice Apollos Idi, da matarsa. Ina isa da babban gaisuwa ga ita Antina Asanat Bako. Ina fata za ku yi Christmas lafiya, Ubangiji Allah ya taimake ku. Na gode.
Sunana Tafiya Yohila Edmund, ina zama a nan Colombia, Maryland. Ina so in mika gaisuwa na ga babana Mr. Yohila Edmund. Ina so gaida uncles ina Justice and Mrs. Nathan Muka, Professor and Mrs. Charles David, Mr. and Mrs. Safidi, Mr. and Dr. Yuana Mutmifanyi, Mr. and Mrs. Balogun, Pastor Tonde Idahi, Pastor Kefas Idi, Mr. and Mrs. Wafari Teman, Mr. and Mrs. Manasa Chidama, Mr. and Mrs. Jacob Salu, Mr. and Mrs. Kacha Tau. Ina gaida duka aunties da bankira su ba da uncle the cousins, nephews, friends, all over. And I don't wish you happy Christmas. I Christmas last year. Unless I come on my guys, Sabo and Shakara. I'll hear you. Now, buddy.
The number of the Sunana blessing, Benjamin Kamke, the Baltimore, Maryland, America. In a gaida, Yahuata, Mrs. Charity, Achemta, the Mekenta, Mr. Abraham Achemta, the Yaren, the Oshra Achemta, Yerusha Achemta, Joanna Achemta. In a gaida, Yahuata, Mrs. Abigail Adgizi, the Megidenta, Mr. Adgizi Alu, the Elsu, Eliana Alu. In a gaida, Dr. Samuel Luca, the Martinsa, Mrs. Hanatu Samuel, the Yaren Suduka. In a gaida, Mr. Musa Kamiki, the Ialin Saduka, Ina Gaida, Mr. Joshua Gali, the family in Shiduka, Ina Gaida, Dr. Charity Johanna, the Nigidanta, Ina Fata, I Christmas last year, Ina Magaida Duka Abokane Azaki, Ina Hudi.
Sunana Samuel Inua, Zalanga, Ni, the Gujihar, Bochine Kumakamur Kumar Genjo. Ina zama a jihar Minnesota a America a wannan lokaci da ake kokarin bikin Christmas da kuma sabon shekara ina so in isar da gaisuwa ta madukan talakawan Najeriya ina gaida musamman mata musamman masu tuyon kosai masu sai da masa mata masu sai da kayan abinci a gefen hanya domin su nemi abin da zai kare mutuncin kansu ina gaida mutane masu sai da goro ina gaida yan dako da yan garuwa da kuma mutane masu sai da faskare da gawayi domin su nemi abin da za su biya mutuncin kansu ina kuma gaida mutane masu neman aiki wanda suna neman aiki amma ba su samu ba da fatan Allah zai taimaka musu ina gaida kuma marasa lafiya wanda suke asibiti wasu an musu rasuwa da fatan Ubangiji zai karaba su haƙuri da ta'aziya ina kuma gaida mutane wanda suke fama da bakin ciki iri-iri wanda ba zan iya faɗi a nan ba da fatan Ubangiji zai ba su salama a cikin rayuwarsu ina kuma ƙarshe gaida mutane waɗanda suke ƙoƙari su faɗi gaskiya duk da a cikin rayuwarsu duk da abubuwa da suke faruwa a Najeriya da fatan Ubangiji zai ƙara ba su ƙarfin zuciya na faɗin gaskiya duk da abubuwan da suke faruwa na gode.
Da karfe 4 da rana agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen abana kafin mu yi sallama bari ni ma ne ka gaiso fata alheri da barka da Christmas ga ambassador Sam Jimba a jihar Nasarawa da iyalansa da Jeff Abraham da iyalansa da Iliya Mamman da iyalansa da Victoria Magid da nata iyalin da Isaiah Kure da iyalansa da Professor Grace Esron da iyalanta da Professor Chrisibes da iyalansa da Yakubu Gidado da iyalansa da Ladi John da iyalinta da kuma Honorable Sunday Abdul da al'umma irgu baki daya da Husaina Akila Banshika da Malam Sule Auta da Barista Salibawa da iyalansu da kuma dukkan zuriyar Gata da zuriyar Idrisu ina kuma mika gaisuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki sai kuma gaisuwa ta musamman ga dukkan yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu da ɗaya ɗaya ba a duk inda suke Allah ya sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom.
Tuwa gaishe ki sai a bi mu a shirinmu na hantsi don ci gaba da jin shirye-shirye masu ƙayatarwa ciki har da ci gaban gashe-gashen Kirsimeti. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da Julie Davis Creation wacce ta hada mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma da hantsin.